shukunina wanje ma ku barki rana ina gunje da
I'm going.